It's the jealous people who stand in just need to us, watching us thinking we're children in bed and behave childishly. We don't care about them, look at each other and feeling so happy. Hearing you laughter now, I gladly attune to it. Touching my skin, higher I've never have been. Dancing with you in the rain, try to stop us completely in vain. Warm drops are touching my skin. Da 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 da